ga malama mun ganta ta zo nan shagon me aka zo yi
na zo siyan kayan abinci ne
saboda
na girkin NGO ina da NGO
okay
sai da Zainab
shi me kuke ya NGO din
community development
kuna rabon abincin azumi
eh muna rabon abinci both da fefe da the raw ones aka
ban gane ba da me
da fefe muna dafa sai mu rarraba
wa
mutane da danya
duk azumi kuke wannan
insha Allah
kamar shekaru nawa da kuka fara
zai kai 5 years
to wani suwa da suwa kuke ba abincin
takawa ne aka mostly wurin yan masu aikin karfin nan zai ga samari sun taru aka most especially a area din mu yaren gidi-gidi akwai ni area da ake kira tashan ba noma nan zaka ga masu aikin kankarin nan suke taruwa mukan zuwa gurin mu rarraba musu so attempts kuma last year kamar last year mun je R and Gwa uku muka faka motar mu a Federal Government College
FGC
na muka faka aka je aka kira yan ci shakar rarraba musu
to ya kuke kukulla abincin
wanda zai dai kai no matter how
bicin mutum
zai isa insha Allah
zaki ga mana da me kuke sawa a cikin kullun
shinkafa if I show you the list now gashi nan na sayi shinkafa already magi albasa cincima man gida
danyen kenan
a'a danyen shinkafa da taliya in most cases
kuke bayarwa da farko kuma fa
da fefen shinkafa shinkafa it depends year before the last mun shinkafa it depends on our boss so muna da isheshen kudi muka yin varieties kamar year before the last mun yi fanke da kunu mun shinkafa da faduka lafiyayyen fa
da nama da kuri wanda kowa zai iya
ci ba lalle da nama ba amma kowa zai iya ci if I should show you the list of abubuwan da nasu ya zan zai saya yanzu abubuwa ne da ko da ma a gidanki ma aka zai
ko tunda aka fara azumi har kawo yanzu ba ku taba yankewa ba
a'a sai dai a ce wanda aka yi last year na this year dai kai na last year ba 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 nan fa kada muka tsaya ba yara yayan mu a can we hate saying that matu yan shaye shaye because they are our children bai kamata a ba su wannan stigma ba yayan mu dai an le shirye su na dorai akwai lokacin da muka je muka ciyar da gidan gaba daya lunch
to ina kuke samun kuɗi
fine good question in fact abin da ya miracle ne in the sense that we are so few ba mu da yawa so kin san duk inda za a ce kawo most especially a arewa a middle belt akwai wahala yan kudu dai kan sun yi nisa a community development amma mu dai nan kawai da sauki muna samun donors wasu suna donating mana kuɗi da dan kaɗan da muke da shi
to suna talla ne har mutane su san cewa ga abin da kuke yi su kawo nasu gudunmuwar
akwai wanda muka san cewa yes they can support us su muke gayawa wasu do just say ba su da shi
suna gaya da ku mutane
to za mu su akwai lokacin da muka yi renovating wani islamiya ma a can gidigidin mu we look for wa an ba mu
bayan watan azumi ragowar watannin me kuke yi
yara a islamiya muna da yara a islamiya da muke biyan kudin makarantarsu even some less privilege an ce marayu fa grade by grade ne akwai wanda iyayensu na da rai amma still they are like marayu ko ba haka ba so we sponsor them to school wasu mun sa su gurin koyan dinki and so on
to a duk wannan tafiya da kun dau dogon lokaci da kana jiyo ana fuskantar kalubale
ne so sai ma in fact some people that you least expect cewa za a kai wa takardar neman taimako su taimaka you least expect cewa ba za su mai responding ba irin su mana kalma mai dadin nan ma babu ba zan taba mantawa ba da akwai gidan da na kai takardar taimako I think about 4 years ago na shiga gidan washe gari because it's almost my next door neighbor so to say wallahi na tarar da takardun na ayayya gashi akan staircase okay mutane gaskiya ba sa taimakawa yanda aka yi expecting because the person that you expect to give 10 naira in ya bada 10 kobo it's nothing it's unexpected wasu kuma they don't even respond
ba sa
responding and we have muna da videos and some pictures to show cewa ga abubuwan da muke yi, just to show them, to encourage them. Da dan mun karba ba a jukun mu muke sa ba, mu ma neman yadda muke ragon Ubangiji, because is allowed ka je ka roka ka taimakawa mutane.
Da fatan al'ummar musulmi za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.